Taron majalisar ministoci na Juma'ar da ta gabata ne ya bada sanarwar kaddamar da wasu sabbin dubarun yaƙi da cin hanci da nufin sakarwa hukumar yaƙi da cin hanci halfiya marar gudanar da aiki a ƙarƙashin wata sabuwar dokar da ta haramta yi wa hukumar shishigin da aka saba gani a can baya. Mai shari'a Abdulrahman Gusman shi ne shugaban hukumar yaƙi da cin hanci a Niger.
Yanzu wannan doka, sabuwar doka da anka ɗauka, in mu mun gani ko mun karanta a jarida, ba sai mun tambayi izinin mutum ba. Directorman ne muke aiki, directorman mu dauki dosai mai aikin shi. Daya kenan. Na biyu, wannan doka ta ba mu izini in kana da dukiya mu kama dukiyarka mu rike ta, sai an kare. Ta ba mu izini mu shiga gidanka mu yi bincike mu samu. Ta ba mu izini mu hana muka bulaguro, sai mun san yadda ka yi da dukiyar kasa.
Kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun yaba da wannan mataki, kodayake suna ganin zuwa bikin ba bikin ba ne. Saboda haka Hamidu Sidifodi na kawancan platform ke cewa
an yi ne so ɗaya, an yi so biyu, an ce mu talaka mu yi haƙuri duk masu taɓa dukiyar mu za a maganin su, kuma har yanzu ba mu ga a yi maganin su ba. Sai mu gani ƴan ƙwararru ne ke kama kwana biyu mutum an kashe wata takwas wata tara, sai kuma gidan shi kuma lahiya lauyaci kuɗin shi kenan. In ba mun ga an fara yi ba fi sabilillahi duk wanda suke kusa gare su, kusa ga shugaban ƙasa sun wanda aka zarga da cewa ya wani abu a kamo shi. A sahi a yi bincike a ba shari'a hakkinta.
Yaƙi da cin hanci wani aiki ne da ya shafi kowa, in ji shugaban hukumar halfiya, sannan ya ƙara da tabbatarwa jama'a cewa doka za ta yi aikinta.
Babu mai ƙarfi wanda bai taɓa dukiyar al'umma ba, shi ne mai ƙarfi. Amma in ka taɓa dukiyar al'umma, shi zamanto kai balawo ne, kana hallaka dukiyar al'umma. Mu wurin mu baka da ƙarfi da wannan dokoki da anka ɗauka, da lokacin nan, da strategikin nan. Babu hannun shugaban kasa, in kun ga an kama mutum, wani shi ma sai ya samu labari kamar kowa. Abinda doka ta ce mana, in mun yanke mu aika mishi rapor. Ba kaman da ba ne, da ne shi yake ce a yi haka, a'a.
Farautar mahandama dukiyar jama'a na daga cikin abubuwan da hukumomin Niger suka bayyana shirin mai da hankali a kansu a tsawon shekarar 2018. Kamar yadda rahotannin makon jiya suka bayyana cewa shugaban kamfanin takin zamani Kaima ya shiga hannu. Saboda zarginsa da karkata akalar wasu dubban miliyoyin sefa, yayin da wasu jaridun wannan mako suka ruwaito cewa hukumar halsiya ta kaddamar da bincike a ofishin hukumar alhazai ta Koho, da a ɗaya ɓangare wasu ofisoshin jami'an shigar fitin kaya Duwal. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.